طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تيجي بعد كلامنا ونلتهي خلاصة تعظيم العلم أتو خلاصة دمال يي أبلته إنشنا قرم ما إلمي صالح بن عبد الله بن حمد الأصيمي الله سبحانه وتعالى كاريشي ونجيا من سيا ما أكدنا أكو ودمال يكاو من بياني أكان كجج مدك همك رنكا wato akan neman ilimin nan, kan neman ilimin nan ka tattara himmarka, kun gani irin yanda himmomin magabata wato suke yi. Da kuma mallam ya ce yana daga cikin abin da zai ƙara ƙarfafa maka himmarka a wajen karatu, wajen neman ilimi, ya ɗaukaka himmarka ta zamanto himmarka rayayya ce. Ka ringa karanta wato abin da ya shafi labarin magabata, ka ringa karanta labarin magabata wanda ya kawo mana labarin wasu daga cikin malamai, irin wanda zai so ya tashi tun kahin alfajir da ke so ya tashi zai ta yi makaranta kahin a yi kiran sallar asuba. Mahaifiyar shi tana dacewa ya dakata har sai an yi asuba. Wanda kuma mashita ana shi karatun dare zai rihe hutulai, sai ta yi barci ya buɗe ya ci gaba da karatun shi. Irin su Imam Bukhari da muka ce su tashi cikin dare sama da so goma sha suna rubuta wata mas'ala da suka tuno ta a cikin barci. Kaga irin wannan daga cikin mun ishara akan wannan littafin, wato shine safahatu min sabarul ulama ala shada'idil ilmi wa tahsin, kenan akan abin da ya shahi wato hakuri na malamai. Wato zaka gani irin yanda malam ya kawo wato abin da ya shahi wannan in malamai. Sannan kuma wannan littafi ne shi ma wanda malam ya kawo dukkan wasu ladabbuka wato Imam al-Qurtubi wato jami'u bayanul ilmi wa fadlihi, idan shi ma ya kawo. Ga kuma wato tazkiratu sami' wal mutakallim fil adab fi adabil alimi wal muta'allim na wato ibn jama'a. Idan duka wannan littattafai ne, akwai littattafai na adab wanda farkon karatunmu mun ɗan yi ishara zuwa gare su. Kafin mu shiga wato mu ci gaba wato da wannan baitin, akwai wani malami da yake gayin wasu baitittukan shi guda biyu game da wato mutumin da yake da kasala game da abin da ya shafi neman ilimi, ko kuma wani abu zai ringa hana ka neman ilimi. Yake cewa idza kana yu'zika harrul masayifi wa yabsus khalifi wa bardu shita'i wa yuhlika husnul zamanir rabi'i fa akhzuka lil ilmi kulli mata. Yace idan har ya zamanto wato harrul masayif, lokacin sai lokacin zahi, tsananin zahin nan yana cutar da kai, haka a lokacin sanyi, wannan sanyin da kake yi ka ce a kai daga an zo karatu a wallahi sanyi je da kai bana iya hutawa ba, ko kaza da kaza bana iya hutawa, da asuba akwai karatu bana iya hutawa ba, ko kuma kaza, ko kuma lokacin zahi. Yace ko kuma lokacin damuna, zamanto wurare wato sun yi kawa, wuri ya yi kawa, irin yanda ga botan ga wani waye ka ce wannan tan in ba na karatu ba ne ne na kaza, ko kuma wani lokaci da mun ce fa akhuzuka lil ilmi kulli mata, ce to fadi mani wani lokaci ne kai zakka dauki ilimi, wani lokaci ne zakka dauki ilimi. Inde mahalli shahida abin da muke so, dole kai wanda kake kiran kanka dalibin ilimi dole sai kai hakuri da wasu abubuwa. Akwai lokacin jin dadi a gaba in Allah subhanahu wataala ya yarda. Al-ilm kamar yanda muka fadi asar in malamai suna nuna mana, suka ce ilimi idan ka bashe ka bashi dukkanka zai baka wani abu kadan daga cikin shi. Babu wanda yace ya tattara ilimin duniya gabaki daya shine al-allama, babu shi wanda ya san komai, wani ya san abinda wani bai sani ba, wannan ya san kaza, wannan ya san kaza, wannan ya san kaza. To shi ilimi dai dole ka bada himma, ka bada wato abin da ya shafi wato kokari akan shi. Al-maqid na hudu ko المعقد الرابع ما لين يتي صرف الهمة فيه ila ilmi alqur'ani was sunnati, wato ka wanzar da wannan himmar taka, himmar ka ta neman ilimi ka zuba ta a ina, yace akan ilimin alqur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam, akan ilimin alqur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam. Kenan menene malam yake so ya karantar da mu? Shine yace inna kullu ilmin nafi'in maraduhu ila kalamillahi wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam, lalle dukkan wani ilimi mai amfani, ilimin da zai amfanar, yace to abun komawa ne zuwa ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so da abin da magana Allah subhanahu wa ta'ala da magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yace wa baqil ulum, soran wasu ilimi in ka hudda magana Allah da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yazo, yace imma khadimul lahuma fayu'khazu minhum ma tatahaqqa bihi al-khidma, yace ko ya zamanto wannan ilimin da zaka dauka zai ma wannan alqur'ani ne da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam khidma. Kinan mi malam yace fayu'khazu minhum ma tatahaqqa bihi al-khidma, sai ka karbi daga wajen shi abinda wannan khidmai zai maka, wato khidmar shi. Misali ilimin lugha, me yake ma hidima? Zai maka hidima alqur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda he ka san lugha, sai ka san yaren larabci zaka iya fahimtar alqur'ani, zaka iya fahimtar hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam. Didda wato ya zaman to fahimtar da zaka yi kuma anan baka ce ba a zaka dora fahimta ka kawo akan lugha zaka fasalta alqur'ani ko kuma da lugha zaka fasalta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam, a yanda yazo dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fasarta hadisai suka tabbatar hakanan kenan, hakanan zaka bi yanda asarin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo. Kenan misali usulul fiqh, me yake ma hidima? Ka gani zai dawo ilimin addini yake ma hidima. Misali ulumul hadith, me yake ma hidima? Hadisi. Ulumut tafsir, me yake ma hidima? Tafsir. To dukkan irin wannan ilimuka kenan ya zamanto wato ka nemi gwargwadon yanda zaka samu wato abin da zaka iya daukan ka fahimci alqur'ani, ka fahimci sunna annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa da yawa muna yin kuskure wajen wasu abubuwa, sai mu ce ka ni kawo bangaren wato fiqhu na sama gaba, bana koma ba bangaren hadisi in fahimci wani abu, ko bangaren usulul fiqh in fahimci wani abu, ko bangaren lugha in fahimci wani abu, a'a ko ina ka tattaba. Amma ya zamanto kana da wani waje inda kuma nan kuma idan aka zo aka shafa aka kawo lahiya launi, amma ko ina kuma kana da nubuza wato yasira akan wannan saboda ya maka hidima. Kenan shine malam yake ma bayani anan, yace au ajnabiyun anhuma, ko kuma wani ilimi wanda yake wato ajnabi daga wannan ilimin muka, wanda ba ilimin da zai ma wa'annan khidma ba. Misali kamar wani ilimi shine yace fala yadurrul jahlu bihi, wanda idan ka jahilci wannan ilimin bai cutar da kai akan wannan. Misali wani irin ilimi? Ilimin kimiya. Baka ce ba kawai dan ban iya ba harkar science shikenan zai cutar da ni akan addini, a bana ce wa dan ban iya ba philosophy kawai shikenan an ce kaza da ka, ko kuma sociology, ko kuma wani abu makamancin haka. Kaga wannan jahiltar sai idan kai bai cutar da kai akan addini. Amma mi abin da ya shahi ilimin shari'a, idan baka fahimci ba wani abu sai ya zamanto ka samu naqsa akan wani. Misali ka zo kawo kai ka buga gaba kawai baka bangaren baka daukan wasu bangare. Misali dauki usulul fiqh kadai, usulul fiqh akwai inda dole sai ka nemi usulul fiqh a wurin tukun kai amfani da abinda a shari'a take bari. Akwai qawaidul fiqhiyya, akwai abinda ya shahi maqasidush shari'a, duka wa'annan. Akwai bangaren lugha, akwai bangaren tafsiri, akwai bangaren hadisi, duka wannan he ka kowanne ka samu nubuza yasira wato akan wannan dan ka samu ka fahimci menene Allah subhanahu wataala ya fadi, menene annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya fadi. Kenan su zasu taimaka maka. Kenan shine malam a yake wadi, yace wa ma ahsana qawlu iyad al-yahsibi fi kitabihi al-ilma, yace me kyawun fadar iyad al-yahsibi a cikin wato littafin shi al-ilma, yake cewa al-ilmu fi aslain la ya'duhuma illa al-mudillu an at-tariq al-lahibi, ilmu al-kitabi wa ilmu al-athari allati qad usnidat an tabi'in an sahibi, yace al-ilmu shi ilmi fi aslain la ya'duhuma, yana cikin wasu tushen abubuwa guda biyu, wasu gimshikai guda biyu, babu wanda zai bar wannan gimshikan illa mudillin, sai wanda yake batatte an tariqil lahidi, akan hanya wadda take wadiha bayyananna. Ilimi yana tushen shi biyu ne, idan ka bar wannan yace ka bar hanya. Yace menene ilmul kitabi? Shine ilmun littahin Allah subhanahu wa ta'ala, wanda shine alqur'ani. Yace wa ilmul lathari allati qad usnidat an tabi'in an sahibi, da kuma ilmun hadisai asar wanda suka zo aka danganta su zuwa ga tabi'ai, zuwa ga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, wanda suka danganta kuma zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam. Yana wannan sune tushen abin da ya shafi ilimi, kuma yana nuna maka cewa kuma yanda wancan akwai wani malami wanda shi ma ya wasu baitittuka yake cewa al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala sahabati laysa bitamwihi. Sauran baitittukan sun kanta mun ce yace ilimi shine mi qala Allahu qala rasuluhu qala sahaba, ilimi shine abinda Allah subhanahu wa ta'ala yace, abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi. Kinan wannan duka fasalin nan malami yake so ya nuna ma ilimin abin da ya shafi shari'a, ka kai wasa da shi da kuma ilimin da zai mata wato hidima. Malam yace wa kad kana hadha huwa ilmu salaf alaihim rahmatullah. Malam yace wannan hakika ya kasance shine ilimin wato as-salafus salih, magabata nagari rahma Allah ta tabbata a gare su. Yace summa kasural kalamu ba'dahum fima la yanfa'u, sannan bayan sahabbai kuma kawai maganganu suka yi yawa game da abin da yake zamantawa baya da amfani. Yanzu da yawa zaka gani a cikin wasu daga cikin malamai, lasiyama a wannan zamanin wanda muke cikin karni na 21 bintiniyam siyakal, kowa ya zama malami. Kaga dan film an dauko ana dora wai shi ma yana ga yin wa'azi ne wai, kuma a dauka. Kaga wani shi jahilitar shi ta kai bai iya bambance wannan dan film ne wannan malami ne, astacin shi zaka gani ya dora. Akwai wani wataran yake tambaya ta, yake cewa wani yaji wani malami yana cewa kaza da kaza da kaza, ni kuma magana na taba yin ta wani dan film ne ya gode kaza. To ka gani wannan kwata kwata ya zama to kawai surutai ne namu yayi yawa yanzu. Ko kuma wani zaka gani da yawa hatta cikin malamai, akwai wanda daga kaji ka san kawai surutu ne yake, abu ne wanda gashi nan guda daya kawai a dauke shi a yi ta surutu wanda ba shi ba ake so a kawo a duke wajen. To yanzu irin wannan ake zamantawa ake karantarwa, ka gani ba zai zamanto mutane an ba su ilimi yanda za a tawaye gari gobe an samu wani jil wanda yake zai amfanar da al'umma a gaba. Kenan shine malamin nan yake maka bayanin cewa summa kasarar kalamu ba'dahum fima la yanfa, sannan bayan su sahabbai kawai magana ta yi yawa. Yace fal ilmu fi salafi akthar wal kalamu fi man ba'dahum akthar, ilimi a wajen magabata shi yahi yawa, zance da hira a wajen bayan magabata kuma shine shi ma yayi yawa. An fahimta? Ilimi a wajen su yahi yawa, a wajen mu kuma wa zance da surutu da wani abin da bai da fa'ida shi yahi yawa. Kinan yana nuna maka ne, yace qala Hammad bin Zaid, Hammad bin Zaid yake cewa qultu li abi ayyuba sakhstiyani, ya fada ga abi ayyuba sakhstiyani yace al ilmu al yawma akthar aw fi ma taqaddam, yace wai da Allah shin yanzu wai ilimi a wannan lokacin shi yayi yawa ko kuma lokacin da ya gabata? Fa qala, sai yace mishi al kalamu al yawma akthar, kai surutu a yau shi yayi yawa, wal ilmu fi ma taqaddama akthar, ilimi kuma ga mutanen da suka gabata shi yayi yawa. Dan an tambayi wato akwai wata magana ta Ibn Mubarak ban mantawa, yake cewa ai in kana gama wato ilimin magabata da ilimin mu a wannan zamanin, kamar ilimin magabata a raye suke, mu kuma a mace muke, a kwance muke, a mace muke, dan kawai surutu ne yayi. Shi abinda ake so kullun akan bangaren ilimi, kullun kai wanda kake dalibi ko kuma kai wanda kake malami wanda kake karantarwa, kullun ana so ka zo da wani jadid ga dalibai, ka zo da wani sabon abu. Menene sabon abu? Wanda zai zo ya kara musu fahimta. Misali alqur'ani da ake tafsiri, gashi nan malamai sun yi littattafai da yawa, bayau ba ake tafsiri a kasashen mu irin nan, ka ce misali kasar Hausa ake tafsiri, wannan yana yi. To kai idan ka zo da wani salo yanda wato su wa'annan masu sauraron zai kai musu wata fahimta wani abu wanda wani bai zo ba da shi ko kuma in wani ya zo da shi kai kuma ka ƙara akan wannan binciken ilimi me aka ce Hausa suke ce ilimi turaban yanzu ka duba me ake ce mishi littafin tafsiri na Imam Tabari kusan idan aka ce maka a tafsiri ana neman littafi da ya gama komi za a ce maka littafin Tabari to yanzu a cikin majalisi da ka sani gabaki daya aka ce ma yana dauko littafin Imam Tabari ana tafsiri da shi ya kawo dukkan wannan bayanai ka gani mafi yawa malamai da Ibn Kathir ne ake tafsiri wasu kuma suna karawa da Ibn Kathir su wasa'a ba wai cewa idan ka takaita a Ibn Kathir wai ko kuma baka zo ba da komai abin da ake so a'a kamar akwai lokacin da yana ana buƙatar ka ƙara bincike ka ƙara zawwa da wasu abubuwa idafiya yanzu misali ka saurari da tafsirin Dr. Sani yanda yake zawwa da masail sai a zo a share awa guda ba ida aya guda ba to yanzu wani ya zo tafsiri a awa guda aya nawa ne wani ya zo tafsiri a Ramadan sai a zo a yi Ramadan gabaki ɗaya ba ida ba sura guda misali in ka dauki tafsirin da kake sani wani kuma in ya zo Qur'anin ake sarki a Ramadan Qur'anin ake sarki a Ramadan an yi tafsiri kaka ai ba ɗaya bane ba ba ɗaya bane ba yanin shi ilimi daban surutu ma daban kuma ilimi a baka ilimi da gundarin shi shi ma daban kinan dole ya zamanto kai wanda kake ba da ilimi koda kwa a bangaren wato wasu daidai ku ne gare ka yana da kyau kai ba su kuma daidai kwallowar kuma binciken da zaka yi kakka binciko yanda kuma in ka zo fa zaka rikita al'umma ka zo da wani abu wanda yake garibi kwallowar su ba ta iya dauka a lokacin ka faɗe shi to kaga sai ka zo da sabani ko kuma wani abu ka binciko wani abu wanda ba a samu wasu malamai wanda suka yi irin wannan maganin misali tunda mafi yawa duk abin da zaka binciko za a samu cikin magabata an samu wannan ko kuma ka ce ka zo da wani tunanin ka akan nassi to kaga wannan shi ma dai zaka dan sa al'umma cikin rudani ko kuma wani abu makamancin haka to wannan duka yana da kyau kenan ya zamanto mutum wanda yake dalibi ko kuma mai karantarwa ya kiyaye wato ga wannan
kirawa da shirye abin da
malam ya kawo mana a cikin wato wannan fasali wato na fasali na hudu sai malam ya ce al-maqidul khamis a ci gaba yace mu shikshike ko kuma fasali na wato biyar malam ya ce sulukul jadatil musilati ilay wato ka dauki hanya wadda zata kai ka zuwa ga ilimi ko wace hanya Hausa suke cewa dukkan hanya menene?
Turanci shak phenomenon alone. Kowane hanya tana kai
zuwa ga ilimi. Dukkan hanya. A daji aka ce dukkan hanya zuwa zata kai ga gari. To akwai hanyar shanu. Akwai hanyar shanu ita kuma idan ta kai ka gona daga waccan gonan ma idan ta yi gaba da kai ba za ka kai ka ba gari. Akwai hanyar shanu in ka hawo hanyar shanu to sai a hankali. Misali zaka tayi mai ka wuta kai gabas. To ya ne to haka ilimi akwai hanyar shi ilimi akwai hanyar shi dole sai ka bi hanyar nan tukun zaka samu wannan ilimi malam yace li kulli matlubin tariqin yusalu ilayhi dukkan wani abin nema yana da wata hanya wadda zata kai ka zuwa gare shi wannan abin neman nan yace faman salaka jadata matlubihi aw qafathu alayhi wa man adala anha lam yazfar bi matlubihi dukkan mutumin da ya bi hanya wadda take ta abin neman shi to tabbas da ikon Allah zai samu abin da yake so yace wa man adala alaiha dukkan wanda kuma ya saba hanya ya bi wata hanya to lam yazfar bi matlubihi ba zai samu ba abin da wato yake so shine yace wa inna lil ilmi tariqan man akhta adalla wa lam yanal al maqsuda wa rubbama asaba fa'idatan qalilatan ma ta'abin kathirin yace dukkan mutumin da ya zamanto yace wa inna lil ilmi tariqan lalle shi kuma ilimi yana da hanya man akhtaha dukkan wanda ya kuskure ma hanyar ilimi dalla wa lam yanal maqsuda to zai bace kuma ba zai sama ba abin da yake so ilimi kake nema na addini baka dauki ba hanyar da ake zuwa neman ilimi to bace ya zakai baka san ba wajen wa zaka nemi ilimin shi ma bace ya zakai kamar yadda malam zai kawo mana bayani a cikin wannan fasalin yace wa rubbama asaba fa'idatan qalilatan ma'a ta'abin kabir yace to la Allah to da yawa kana iya ka samu kuma fa'ida wanda take ne kadan akan bacewa wannan hanyar amma mi tare da shan wahala da yawa yanzu misali kai ne kace zakka tafi wato gigime he ka kama hanyar jama'i kana tayya can sai da kai gaji ka kai can wajen dogon dutse kawai kaga irin wannan fulakin ta kasa an ce maka niya me san kilo kaza da kaza ke ni hoje gigime zai kuma daga can he kai gabas ka shiga kai arewa ka shiga sahara ka dawo ka bi daga wajen kusan ligilimi kun ka je gigime kaga an sha wahala amma an samu fa'ida ka iske abinda zakka ta hiko in kuma a hanya aka yiki da nafin inka wajen tawa kuma sai a hankali to ita hanyar ilimi hanya ce wadda ake shine malam zai kawo mana hanan yace wa kad zakara hadha at-tariq bi lafzin jami'in mani'in muhammad murtada bin muhammad az-zubaydi sahibu taj al-arus fi manzumatihi lahu tusamma alfiyatu sanad yaqulu yace wannan wato hanya muhammad dan murtada bin muhammad az-zubaydi wanda yake da littahi taj al-arus ya ambata ta da wani lafazi wanda yake gamamme a cikin alfiyar shi cikin manzumar shi wanda take da suna alfiyatu sanad yake cewa fa ma hawala ghayata fi alf sana shakhsun fa khuz min kulli fannin ahsana bi hifzi matnin jami'in lirajihi ta'khuzuhu ala mufidin nasih yace fa ma hawala ghayata fi alf sana shakhsun yace ai da daya babu wanda ya tattara wato kololuwar abin neman shi ya kai gaya a cikin shekara alif a cikin shekara dubu babu wani mutum wanda ya tara wato ya samu ya gama dukkan wani abin neman shi a cikin koda shekara dubu ya kai a ce kai ga kanan ka cika gayyaka ka samu komin ka babu eh karshen guri babu wanda ya ce yau ya tara gurin ya samu tabbas biyan babu malam ya ce fa khuz min kulli fannin ahsana to abinda ake so da kai ka dauki daga kowane fanni abinda yake kyawu na ilimi yace mi bi hifzi matin jami'in lirajibi Allahu akbar bi hifzi da harza ce matani jami'in lirajibi wanda ya tattara abu wanda yake rajihin magana mi malam yake ni anan akwai littattafai wanda suke na masail akwai ikhtilafu misali akwai sabani a cikin su misali mu dawo fiqo irin su littafin iziya ahadari ismawi iziya risala kaga sun yi matani ne a rajihi kan mine kan mazhabin imamu malik akan abin da yake mazhaba ta imamu malik to idan ka dauke shi wannan ka harzace zai zamanto maka wato wani kwarin guyuwa akan mazhaba saboda baka shiga ba sabani yanzu misali da zaka dauki littafin fiqh na bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid na ibn rushd shi da ya tashi yayi shi ne akan mazahibul arba'a gaba daya idan yazo at-tahara hukumul ghusl yawmul juma'a zai kawo qala abu hanifa kaza wa qala imam malik kaza wa zahaba jamhurul ulama shafi'i wa ahmad wa kaza ila kaza annahu wahtalafu kaza fi kaza sun yi sabani akan sabanin su kuma sun yi sababin sabanin su shine akan kaza da kaza wa dalilul qawl al-awwal kaza da kaza da kaza da kaza haka yayi litayin shi bidayatul mujtahid ya kawo ma sababu ikhtilaf ya kawo ma menene da shi ko kaida shi ikhtalafa ulama daga an zo masala kasa kawai zaka gan kalla zaka samu an ce ajma'al ulama ala kaza sai dai wani waje kaje an ce maka ittafaqu ala kaza ba wa ikhtalafu akan kaza ko kuma ikhtalafu ba da ikhtafaqu shi akan ikhtilaf to wanda kake dalibi kana neman ilimi da har kuma ka shiga wannan to kaga sabani zaka shiga kawai sai aje ga kana saboda ikhtilaf kaza yana daga cikin mukarrar inda ake yin shi a jami'a islamiyya kulliyatu shari'a da kuma sauran kulliyat shine bidayatul mujtahid a fiqh a shari'a sai an sabke shi duka litafin mujalladi yana nan mujalladi hudu ne kulliyat shari'a sai an sabke shi duka amma sauran kulliyat misali mu kulliyatul hadith ba wasu bangare ne ake dauka a cikin litafin ai saboda da ya fiqh akwai fiqhul hadith da ake yi da shi idan shi wannan za a yi shi ne wasu bangare to cikin kasan a ko ina akwai wanda ake samu Allah subhanahu wataala ya kaddara su zari cikin wani ya zari yana karatun yazo kowa ya dauki litafin ittafaqal ulama ikhtalafu fi cira takalla ikhtalafal ulama ala kaza ya ciro wannan ya baka ikhtalafu ikhtalafa kaza ya cire yana karatu saboda akwai mutane wanda karatu in suka fara karatu kai akwai masu himma Allah muzakkira mutun zai shanye ma ita daga glaf zuwa glaf ya shanye ya shanye la sai ma irin ɗan India ko ɗan Indonesia muna da wasu wanda mun yi karatu tare da su irin ɗan Indonesia da ɗan India in yazo cikin masallaci yana muzakkira yana har da karatu kai yanda ka san yana karanta Fatiha haka yake karanta ya har da ce automatic in aka zo imtihani ko masallaci ake koma ko hidi da matashin kan kan ai kiran sallah ka tashi ka shiga hammam ka yi arwalla a dawo ai sallah ka bude kawai a ci gaba da karatu in ka dan gaji ka dan rukusa ka huta ai ta karatu akwai wanda makirin himma wanda suke da himma akwai cikin dalibai wanda a shekarar wannan ta kulliya da ake shekara hudu irin akwai 30 minute ko 20 minute na istiraha da ake hutawa a bada pause to shi a wannan lokutan na shekara hudu ya karanta sirra alamin mujalla mujalladi 30 a irin wannan lokacin ya karance sirra alamin nubala ya karance littafi ne wanda Imam Zahabi yayi akan tarihin wato magabata duk wani wanda yazo kahin shi akwai tarihin shi ana to shi a irin wannan lokacin an mutu mutane su je su sha shayi su je ku dan zauna kaje ka dan yi hukun ka kaje ka dan yi kaza yin ka shi kawai dai dauki litafin kawai shiga maktaba kawai in ya karanta inda ya tsaya aiji ya a shekara hudun wannan kayin ya takaruji ya sabce to muna magana da kan abin da ya shafi matani ka samu matani wanda yake rajihi ka harrace misali ka dawo irin mutun da ilmiya wanda ake karatu misali in ka zo bangaren hadisi da farko ana so ka fara da 40 hadisi misali ake so ka fara da 40 hadisi saboda ya tattara hadisai wanda suke wato wasu malamai suna cewa idan ka harrace 40 hadisi ka san sharhin shi to zai zamanto kana kai dan gari ne akan hukunce hukunce akan abin da ya shafi alƙalanci saboda akwai hadisai kanana wanda qawaid ne a cikin qawaidul fiqhiyya surtu in ka koma can wajen ƙarshe ƙarshen hadisan zaka ga wasu kankanan hadisai to qa'idodi ne da yawa kun farko ma zaka gani innamal a'malu binniyat qa'ida ce jiya ba mun gani cewa Imam Shafi'i yake cewa zata shiga babe 70 cikin babin littattafai na fiqh to in ka samu littafi 40 hadisi misali ka harzace ka dawo fiqhul maliki in kana so kai wannan ahdari ka harzace ishmawi ka harzace ka zo haiziya har risala ka harzace ka dawo bangaren abin da ya shafi mustalahul hadisi misali ka dauki manzuma baykuniya ka harzace ka dauki nukhwatul fikr ka harzace ka zo bangaren usulul fiqh akwai alwaraqat ka harzace ka zo bangaren abin da ya shafi lugha ka dauki ajrumiya haka je alfiya haka bangaren hadisi ka kara da alfiya ka je bangaren duka kowane fanni akwai mutun wanda aka aje wato ka dauka ka harzace yasa malam yace fa khuzu min kulli fannin ahsana ka dauki wato daga kowane fanni wato wanda yafi kyawo yace bi hifzi matanin jami'an lirajihi ga wato matani wanda yake ya tattara wato mas'aloli wanda suke rajiha yace ta khuzuhu ala mufidin nasihi aina zaka dauki karatu ta'khuzuhu ala mufidin nasihi ka dauke shi a wajen wanda yake malami mai fa'idantarwa nasihi mai maka nasiha kinan idan misali ka zo karatun misali ka san abin da yake kwaran mu da yawa akan neman ilimi ka zo wajen malami kana so kai karatu baka faro ba daga kasa kawai ka zo da sayyid al-bukhari na'am mala na zo karatu menene a bai sayyid al-bukhari to kai 40 hadisi a kai wannan mun jima muna yin shi kai kuma akwai nan wajen malam wani lokaci muna karatu akwai wannan wasu ne Abdul Mumin Afuwa sun sani ba wasu daga cikin ku sun sani yazo ana karatu ne shi lahiya lau kowa da aka kwana biyu ya yawe dan zo ba karatu kowa nan ya zo da mota mota malik ya zo malan to an go tura yin shi zai karanta sai karanta bi ne malan yace mota ce mota kuma ni kai ba bulugul marama yake ci a malan wannan har mun gama kawai to aka ce to yanzu zo karanta hadisi 10 a cikin bulugul marama karanta hadisi 10 a cikin bulugul marama bai kawo ba kuma bai gama to shi abinda ake so a ilimi ta'anni bai hana ka kaje dukkan abinda kayi shi ta tafar ita harkar ilimi ne da ita fara ita balahi misali lil fa'ida ana karatun wani littafi wanda baka kai ba to wannan lokacin kai la Allah zaka amana da shi a wani abu wanda baka saba wani program to la Allah ka je ka saurara la Allah ka dauki littafin naka ka bi amma dai irin manyan littattawa akwai littattawan da yanzu misali sayyid al-bukhari irin abubuwan da suke cin sahihul bukhari da zakka za a tsaida a ce wanda zai karanta sai karantar da sahihul bukhari a suwa za a karantarwa sai an zaba suwaye ma wai suka cancanta a karantar da su wannan littafi su kadai ka duba ka ga muqaddimar shi hadiyus sari da ibnu hajar yayi ya gai duk wasu abubuwa da suke tattane da zai fito da bari mujalladi biyu yayi yana bayani akan shi mujalladi biyu duka wannan muqaddima ce akan littafin nan ka sanya ne ne tsarin shi ka sanya ne ne tsarin la Allah ka je ka wannan kenan abinda ake so dai ka dauki ka fara bi tadarruj misali kada ka gani cewa a kai kaza yanzu kaza a dauka waratin daga wannan kuma yi kokari a ko ina kake ka dauki har da ka har da ci ka har da ce ka har da ce ya shiga wannan lokaci ya zamana kullum muna wani ilimi sai da har zahi ka shiga ban daki da shi kamar yanda muke wani dole abinda ka har da ce shine naka wanda baka har da ce ba sai anka akwai cikin ruwatul hadisi zaka ga marwa yanzu Abdullahi bin Lahi'a akwai cikin isnadi idan ka ga Abdullahi bin Lahi'a da man kawai ka san wa alaikum salam isnadin nan sai a hankali shi daga ƙarshe littattafan shi suka kone akai gobara shikenan kuma babu kuma he zaman to yake tadlisi to abubuwan akwai cikin ruwata da ya zaka ji wani an ce malami yayi ikhtilati ko kuma wani bai iya bada hadisi ba tare da littafin shi ba tunda malamai magabata la Allah wata ran bada hadisi zai dauko littafin nashi da ya rubuta ya ringa karanta muku ko kuma kuna dauka ko kuma yazo akan shi ya ringa baku kuna dauka kenan kaga wanda yake a hadda kan shi ya hadda ce kamar abinda idan ka shiga cikin jarhu wa ta'lil zaka gani addabtu sadr da dabtul kitab kenan wannan wato shine abinda ya shafi dabt bangaren wannan malam yace fatariqul ilmi wajadatuhu mabniyatun ala amrayni yace hanyar ilimi wato da samun tabbatuwa yace yana ginuwa ne akan mi akan wasu al'amura guda biyu man akhadha bihima kana mu'ziman lil'ilmi dukkan wanda ya dauki wannan abubuwan wannan hanyoyin guda biyu shi zai kasance mai girmama ilmi li'annahu yatlubuhu min haythu yumkinu al-wusul bihi saboda yana neman wannan ilimin daga hanyar da wato zai samu wato tabbas sai samu wato zuwa ga wato abin da ya shafi ilimi malam yace fa ammal amru al-awwal yace al'amari na farko yace fa hifzu matnin jami'il liraji kaji ko ya kara maimaito mai da har da ce matani wanda yake ya tattara rajihin magana saboda da shi zaka fara da shi zaka fara ai ka fara bi tadarruj komai he an fara a hankali sai ya kila usulul salat a zo ka har da ce ka je wajen malami nasihi kamar yanda yake ka bashi ya san ma'ayi ji in akwai kuskure ya gyara maka har da ce ka je ka fahimci ma'anar shi sharhin shi zaka gani misali wani yana azzawa zama daya ma sharhin shi dukan shi wani yana zuwa zama 30 ne ma sharhi kuma duka miya akai sharhi usulul salat kidan ka fara a hankali zaka gani ka wasa aka wani ya bude maka amma in ka zo bangaren ka dauki wasu littattafai da yawa ka dauko misali kace kai fatul bari yau zaka fara karantawa to fatul bari a mas'ala yana ji mas'alar juma'a ce hede wayan safa ta kai 80 ko 40 ko mas'ala ce ka wajen 40 mas'ala daya yanzu da ka dawo ake tama bayani akan juma'a kaza da kaza aka huce kai juma'a aka huce kai yau satin sama aka huce tare kai kawai malam kamata ni yanzu a bani kawai abin da zan je kawai kwanan nan washe gari in fara fatawa to duk tsarin muke nan kawai gauga muke akan neman ilimi gauga ko kuma ka sake litayin in ka samu wannan ne zaka sake litayin ka nemi wani na gasa amma da yawa zaka gani zaka same mu muna gaugawa akan neman ilimi so muke kawai daga an waye gari kawai shikenan ma mun zamanto Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah subhanahu wa ta'ala ya dadar da mu yace fa la budda min hifz ba makawa sai da harza a komi sai da harza malam yace wa man zanna annahu yanalu al-ilma bila hifz fa innahu yatlubu muhalan Allahu akbar yace dukkan mutumin da yake tunani zai samu ilimi ba tare da harza ba yace fa innahu yatlubu muhalan yace kawai yana neman abu ne wanda yake a sake bai san yana cikin imuwa kana neman abu wanda babu shi misali a ce ka kamo iska misali kaga ba sai yanda za ka kama iska to haka idan kana neman ilimi ba tare da harza ba a zo ai karatu kawai kai an huce kawai ka huce ko kuma a gehe baka karatu baka harzacewa to wannan kawai kana kama iska ne yace wal mahfuzu al muawwal alayhi huwa al matnu al jami'u lil rajihi ai al mu'tamad inda ahli al fanni yace abinda zaka harzace shine wanda yake madani wanda yake ya tattar majrajihin magana wanda yake mu'tamadi a wajen masu fanni misali bangaren hadisi ka dauki nukhwatul fikr zaka gani duk abubuwan da suke cikin mu'tamada ne kenan misali wannan ko alwarqat cikin usulul fiqh ko kuma wani irin da wanda muka ambata a kowane fanni malam yace wa ammal amru sani al'amari na biyu kuma yace fa akhuzuhu ala mufidin nasihi ka dauki wannan ilimin a wajen wa wajen malami wanda yake nasihi mai yi maka nasiha mai amfanar da kai mai maka nasiha kenan ba kowane malami bane zaka je ka dauki karatu wajen shi akwai wanda garin ka dauko karatun sai ka dauko wani abu daban kenan ka san wani malami ne zaka dauki karatu a wajen shi lasiyama bangaren abin da ya shafi aqida shine babban matsala dan malami bai da aqida matsala ne ka dauki karatu saboda sai ta maka tasiri kai ma Allah subhanahu wataala ya kare mu malam yace fatafza ila shaykhin taf tatafaham anhu ma'aniyahu yattasifu bi hadha alwasfayn yace kai kiratu ka tahi zuwa ga malami wanda wato tatafaham anhu ma'aniyahu wanda a wajen shi zaka fahimci ma'anonin wannan ilimin da kake dauka kuma shi ma malamin yattasifu bi hadha alwasfayn ya zamanto yana da wannan ya siffantu da wannan siffat malam da zai gayi maka kenan kaga malamin ma da siffofin wanda zai dauka ba kowane malami ba kawai kullu man habba wa dabba zaka je ka dauki karatu a wajen shi yace awwaluhuma nawar kuntu yace al-ifada malamin ya zamanto yana amfanar kamar daukan karatun da kake kana samun amfani a wajen kuma samun amfani yana da ta'alluki da kai yana da ta'alluki da karatun da muka yi jiya maratib in niyoyin nan da ka sa wajen neman karatun to sai ka tabbatar da su tukun zai zamanto wato ka samu amfani kenan ka samu ifada yace wahiya al-ahliyatu fil ilm ya zamanto shi malamin ya cancanta wajen ya bada ilimi ya cancanta ya bada ilimi fa yakunu mimman urifa bi talab al-ilmi wa talaqihi hatta adraka ya zamanto malamin an sane shi cewa fa lalle wannan malamin yana neman ilimi ya nemi ilimi har sai da ya samu ilimi ba wanda bai aka waye gari yazo a gari ma shi yana wutarwa yana cewa shi bai da malami to wahayi aka ma to in kace baka da malami ai ka gani a tare kai in kace kai babu wanda yake malaminka kamar yanda wani kauli na mutumin Abdul Jabbar aka yana cewa shi babu wani malami to ka in kace baka da malami ai to annabi ma yana da malami Jibril yake zuwa ya karantar da Annabi sallallahu alaihi wasallam shine kankata ko to shi ma yana da malami to kaga ashe idan kace baka da malami wai ba goninta ba ba goninta bace baka ce a kai fa baka da malami kawai tashi kai da dare kai kai har da alqur'ani ko kuma a kawai kai kaje kai tukuruhi da ka samu ilimi hadaiwa marramal uluma bighairi shaykhin yace adalla yace yazunnu al-ghumru anna al-kutuba tahdi aha fahaman li idrak al-ulumi uluma wa ma yadri al-jahula bi anna fiha ghawamid hayyarat aql al-fahimi idha rumta al-uluma bi ghayri shaykhin adalla an al-sirat al-mustaqima mustaqimi baitin na karshe ya bace min har ta ku ta kuma adalla min toma hakim yace wa wa ba mi jahili yana tunanin anna al-kutuba tahdi cewa littattafai suna shiryar da shi ya samu ilimi yace a hafamu li idrakil ulum taka kane ne za a yi ka riski ilimi kawai dan ka tara littattafai ka zo ka ringa bude a kai kadai ka ringa karantawa kace ka samu ilimi yace wa ma yadri al-jahulu bi anna fiha ghawamid hayyarat aql al-fahim ci bisan ba a cikin littattafan nan akwai abubuwa wanda suke da imuwa wanda sun rikita kwalluwa wanda yake da kaifin hankali ma yace idza rumtal uluma bi ghairi shaykh idan ka nemi ilimi ba tare da malami ba yace adalla an as-siratal mustaqim to zaka bace daga hanya wadda take madidiyace yace kai zakka zamanto ka kai bace ma hakka zamanto ka hito ma hakim bacewa waye to ha to ma hakim wanda ya karanta al-hayyatu sauda shifa'un min kulli da annabi yake ce a cikin hadisi al-habbatu sauda shifa'un min kulli da habbatu sauda wannan waraka ce daga dukkan wata cututtuka shi da yazo al-habba ha ba ta marbuta al-hayya ha ya ta marbuta me ba manjin das na wajen ba da ya to da yazo kawai sai gari kamar ya ce wajen yace to al-hayyatu sauda bakin maciziya waraka ce daga dukkan wata cuta yaje kawo mace zai bakake yake kashi yake kan dahi yana ba mutane dahi ya kashi al'umma kaga ai ya bace haka kuma wanda yazo yake mazhaba hanafiya yazo ya karanta wayughsalu hasal jimar asu a mazhabai idan ka zo aikin haji duwatsin da zaka yi juhu ai ka wanke su to da yazo wajen yace hasal wajen yace jimar to das din ya goge to shi yake karanta sai yace hima jeki ko aka ganshi ya je ana aikin haji da ihrami ya kamo jeki yana wanke marinan jeki to ka gani ai wannan an bace to ka gani shi ana wai duk cikin ibada haji ce kai yanzu cikin ibada haji a ce ka kamo jeki ka wannan ai ka gani bai to wannan ilimi ka karanta kai kadai kenan ka karanta kai kadai zaka je kai bancin shi yana daga cikin wani yace ai a cikin sahih al-bukhari yace yayi babi game da hilaqu zikr halka ta ambato yace to da yazo karanta shi ina ji wani dan shi a nema ko kuma wani da yaga sai yace halqu zakar yace babu halqu zakar ka gani ana magana halaka ta zikiri shi yana ce ayyayi da malan sani to wannan ilimi kenan idan ka kama ilimi ba tare da wala akwai misalai da yawa na malamai shi yasa in kaga abu baka gane ba ta shi je ka wajen wanda ya sani ya sanar da kai shine abin da ya shahi ilimi kenan malamin da zai karantar da kai shi ma ka san da cewa shi malamin ya koyi ilimi a wajen malamai ko kuma yana cikin neman ilimi shi ma yace fasarat lahu malaka qawiyya fi sai zamanto yana da wata malaka wata irin baiwa misali wato wadda take karfafa a cikin wannan ilimi yace wal asru fi haza abinda yake tushe akan wannan shine ma akhrajahu abu dauda fi sunanihi bi sanadin qawiyyin an ibn abbas radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala nabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa tasma'una za ku ji wa yusma'a minkum haka kuma za a ji daga waje ku wa yusma'a mimman yusma'a minkum haka za a ji daga wanda ya ji daga gare ku kinan abin da ya shahi ilimi kinan ilimi shi yana da tushe bi talaqi ake daukan ilimi kaji ka jiyar wani ya dauka daga wanda ya ji wani ya dauka daga wanda ya ji daga wajen wani haka ake daukan ilimi yace wal ibra bi umumil khitab la bi khususil mukhatib fala yazalu min ma'alimil ilmi fi hadhihi al umma an ya'khudhu khalfan an as-salaf yace ibra ana magana da umumul khitab da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba bi khususil mukhatab wanda ake ma magana a ce su sahabbai su kadai ba yace fala yazalu ma'alimul ilma yace ba zai gushe ba wato abin da ya shahi wato ma'alim na ilimi yace fi hadhihi al umma a cikin wannan al umma an ya'khudhu za su karbi wannan ilimi anil khalaf anis salaf wato wanda suka huce wanda suka zo su dauka daga wanda za su huce haka 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 ake daukan ilimi yanzu ba ga malamai ba suna ta karantar da mu da Allah waye gari mu mu karantar da wasu da Allah wasu su karantar da wasu haka 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 ilimi yake har ya zuwa wato karshe malamin yace amma wasu kusani wasafi na malami da ake so ya zamanto na biyu wanda zaka dauki karatu wajen shi yace fa huwan nasiha ita ce da siha wato jumau ma'anayaini itsinaini zata hada wasu abubuwa guda biyu shi ma malamin ya zamanto wanda yake nasiha ya zamanto yana da wasu abubuwa guda biyu yace ahaduhuma yace na farko yace salahiyatu shaykh lil iktida'i bihi malamin ya zamanto ya inganta ya cancanta alkoyi da shi a tasarrufata yin shi saboda malami a duka inda yake dalibin da yake daukan karatu daga wajen shi haka nan tasarrufin shi yake dauka tasarrufin shi yake dauka ban sani ba ko an fahimta yanzu malami yazo yana karatu zaka gani wani daga cikin dalibai hatta salon karatun shi idan shi yazo zaka ga yana neman yayi salon karatun malamin shi ko kuma salon hay'ar shi ta shiga kayan da yake sawa ya ringa kwaikwayen yanda malamin shi yake tun daga farko sahabbaiya suke daga kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana sahabbai koyi suke da annabi annabi ne malamin su yanzu muka duba sirrin ibnu umar idan yazo waje annabi ya duka zai huce wani waje haka yake ya duka shi ma ya huce dukkan wasu abubuwa a tahiyya suna kwaikwayen yanda annabi yake to haka daliban ilimi haka suke kwaikwayen malamin su a yanda suke yi shi yasa malamin yace zamanto salahiyya lil iktida'i bihi ya zamanto ya cancanta ayi koyi da shi kada ya zamanto malamin dan awulo ne ka gani ai ba ai ba koyi da shi zamanto ya zo an zo za a yi majalisin karatu kuma ya zo da suwaga kaga ai wannan bai dace ba to kaga ya zamanto ya cancanta a karanta ya bada misali kinin shine yace salahiyatu al-shaykh liqtida'i bihi yace wal ihtida'i bi hadihi ka gani ko da koyan shiriya daga shiriyar shi abinda yake shiryarwa ka dauka saboda wasaf ɗinka yake almajiri yake dauka yace wadallihi wa simmatihi da kuma wato abinda ya shahi abinda simar shi take nunawa abinda shakhsiyar shi take nunawa abinda ɗabi'un shi malamin yake nunawa ba a samu ba a ce malamin da kake daukan karatu yana cin amana malamin da kake daukan karatu wajen shi dogon hannu gare kai ma kaga yake dauki dogon hannu ko kuma wani abu makamancin haka yace wal akhar abu na biyu yace ma'rifatuhu bi tara'ikil ta'lim shi malamin ya zamanto yana da pedagogy ta sanin yanda zai bada ilimin pedagogy ta bada ilimin yanda dole shi ma ya zamanto yana da ita yace bi haisu yuhsinu ta'lim al muta'allim da yanda zai kyautata koyar da mai koyo zai kyautata koyar da wato mai koyo yace wayu'rafu ma yuslahu lahu wa ma yadurruhu zai san abin da zai zamanto wato zai gyara ma dalibin da kuma abin da zai cutar da shi wifqa tarbiyyati al-ilmiyyati allati zakaraha al-imam ash-shatibi fil muwafaqat yace daidai da irin wato tarbiyya wadda take ta ilimi wadda imam ash-shatibi a cikin littafin shi al-muwafaqat wato ya ambata yana wannan malam ya ambata mana ne abin da ya shahi wato wannan maqid ya zamanto hanyar da zaka nemi ilimi shine ya zamanto ka bi wannan hanyoyi wato da su zaka zamanto ka samu ilimi tun horko ka bi hanya ta neman ilimi daga cikin hanyoyi shine ka nemi matani wanda yake rajihi wanda yake babu sabanin malamai ka dauka ka harrace malam shi yasa ya tabbatar ma yace fala budda bil hifzi ba makawahi da harda ba makawahi da harka akan abin da ya shahi wato neman ilimi idan mutun yana yi haka kuma ya bamu bayanin irin wanda za a dauki ilimin a wajen shi zaman to ya cancanta a dauka yana da siffofi daga cikin siffofi ya zamanto ya cancanta wato ya bada ilimin an san shi da daukan ilimi an san shi ya dauki ilimi a wajen malamai haka abu na biyu ya zamanto shi malamin yana yi maka nasiha kuma nasiha shine ya zamanto ya cancanta ayi koyi da shi malamin sannan kuma ayi dauki shiriya daga wajen shi haka kuma ya zamanto shakhsiyar shi tana nuna abin da ya kamata a dauka haka kuma ya zamanto ya san hanyoyin da zai isar da ilimi ta yanda zai koya ma wato mai neman ilimi ya samu ilimi kamar yanda malam yace wifqa tarbiyyati al-ilmiya allati zakaraha ash-shatibi fi al-muwafaqat wallahu ta'ala a'la wa a'lam inna man zamma tsaya insha Allah ma kadina shidda wajen minti 50 ma da fatan abinda muka yi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk. Wannan drama akwai bayani.